الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Jumadal Akhira Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano a Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala wannan shine darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin wato bayani na khalifancin Yazid bin Muawiya mun tattauna satin da ya wuce ga akan gabar da malai yake cewa shin Yazid ya cancanci zama khalifa ko bai cancanta ba to mun tattauna maganganun da ainihin wato Ibn Kathir ya kawo na kissar Abdullah bin Mut'i da shi da mutanansa da suka zo wajen Muhammad bin Maslaha Muhammad bin Al-Hanafiya dan gidan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan uwan Hassan da Hussein wa akan ya goyi bayan su wajen sauke ko tube Yazid bin Muawiya sun kuma kawo dalilan su na cewa Yazid bin Muawiya yana shan giya sannan kuma baya yin sallah to amma shaidar da Muhammad bin Al-Hanafiya ya bayar ta rushe shaidar da suka bayar bal ma shaidar da ainihin wato Muhammad bin Al-Hanafiya ya bayar shaida ce wadda ta gino akan ilimi shaida ce da ta gino akan hujja yace shi kam ya ga Yazid bin Muawiya mutumin kirki ne ya zauna tare da shi ya ga nagartarsa kwarai da gaske mutum ne mai kafiya da dagewa akan sallah sannan mutum ne mai kokarin alheri sannan mutum ne mai tambaya game da abinda bai fahimta ba addini sannan mutum ne mai lazumta sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan wannan tattaunawa sai kuma muka shiga fasali na 7 shi kansa khalifancin Yazid bin Muawiya kai tsaye wanda ya kama daga shekara ta 60 zuwa ta 64 mun tattauna game da mubaya'a da aka yi wa Yazid sannan mun ce akwai Abdullah bin Zubair da shi da Hussein al-Hussein bin Ali waɗannan su ba su yi wa Yazid mubaya'a ba bal ma sun fice daga ainihin wato suka koma garin Makka dan kada su yi masa mubaya'a to bayan mun ji cewa waɗannan manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wa Yazid mubaya'a ba to sai kuma muka tattauna me yake faruwa a can Iraki su kuma can Iraki muka ji suna ta aiko da wasiƙun gayyata wato ta Sayyidina Hussein ya taho zuwa gurin su sun ajiye mubaya'a su shi za su zaba shi suke yi shi suke so su yi wa mubaya'a da haka suka yi ta masa aike wanda karkashin wannan wasiƙu ya yanke shawarar ya fara tura dan uwansa Muslim bin Aqil domin ya je
ya fara share masa hanya ya kuma karbi bai'a ma'ana mubaya'ar duk waɗanda suka yadda da ya zama khalifa in ya so bayan yin daga nan sai shi kuma sayyidina al-Husayn sai ya shiga ainihin wato Iraki to bayan wannan abu ya ainihin wato Yazid Muslim bin Aqil ya shigo garin Kufa kuma kamar yadda muka tattauna ya fuskanci jama'a da yawa da suka nuna suna tare da Sayyidina Al-Husayn wanda a lokacin an samu An-Nu'man bin Bashir shine kaman gwamna to sai kuma aka samu ana ganin kamar irin wannan abu da Muslim bin Aqil yazo da shi na kokarin karbar mubayar Al-Husayn bayan kuma Yazid shine shugaba kamar ana kokarin barar da gwamnatin Yazid kenan kuma suna ganin kamar shi An-Nu'man bin Bashir a matsayin sa na gwamna shi ya kamata ya taka rawa wajen hana faruwar haka amma sai suka ga yayi shiru ya nuna ko unkula wannan yasa wasu daga cikin su suka zare jikin su suka tafi suka ga Yazid bin Muawiya cewa ga fa abin da yake faruwa a Kufa sannan kuma gwamnan Nu'man bin Bashir yayi ko unkula yayi buruz da wannan to shine nan take shi kuma ainihin Yazid bin Muawiya ya cire Nu'man bin Bashir ya kuma nada Ubaydullah bin Ziyad a matsayin gwamna a Kufa ko don mun tattauna wannan wanda shi kuma dama lokacin shi ne gwamna a Basra sai aka hada masa ya zama gwamnan Basra da Kufa dan ya je ya magance wancan al'amarin da yake neman faruwa to don mun tattauna akan wannan gabar har muka zo inda wato fitowar Sayyidina Husayn radiyallahu anhu zuwa ainihin wato garin Kufa to gabar tattaunawar mu a yau shine khizlanu ahli al-Kufa li Muslim bin Aqil ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa khizlanu ahli al-Kufa li Muslim bin Aqil wato tozartarwar da mutanen Kufa suka yi wa Muslim bin Aqil kamar shigo ba zurfi suke so su yi kenan domin sun nuna suna tare da shi tare da Sayyidina Husayn sun nuna mubaya'arsu ta sace har ma ya gamsu da wasiƙun da suka yi ta aika masa har ya turo Muslim bin Aqil yazo ya share masa hanya to za mu ji me ya faru na wulakantar da kuma tabar da Muslim bin Aqil da mutanen Kufa suka yi walamma balaga al-khabaru Muslim bin Aqil yayin da labari yazo kunnan Muslim bin Aqil domin mun ji cewa shi ainihin Ubaydullah bin Ziyad ya turo wani maulansa wato wani bawansa mai suna Ma'aqil ko ya zo kamar leken asiri ya nuna kamar yana tare da Muslim bin Aqil shi ma ya zo ya yi mubaya har ya kawo gudunmawar dirhami 3000 ko ya nuna yana ashe kwasar sirrin abubuwan yayi sai ya kwashe ya je ga Muslim bin ya ga wa Ubaydullah bin Ziyad cewa maganan nan da ake yi cewa ana so a kifar da gwamnatin Yazid haka ne domin ga bayani yanda yake gashi to kuma kamar yanda muka karanta a can baya a Muslim bin Aqil lokacin da yazo Kufa ya sauka a gidan Hane ko to da haka sai shi Ubaydullah bin Ziyad yasa aka zo masa da Hane wato mai masaukin Muslim bin Aqil yazo yi masa tambaya cewa shin aina Muslim bin Aqil yake Hane yace shi ma bai sani ba to shine nan take Ubaydullah bin Ziyad ya kirawo wannan Ma'aqil din wanda yaje yayi leken asiri sai ya nuna wa wato abin nan Hane cewa ka san wannan to anan yace jikin sa yayi sanyi ya san cewa to wani abu ya faru yace ya san shi to daga nan ya gano cewa gaskiyar magana ashe al'amarin nan kullalliya ce dama wato makirci ne aka kulla to nan take sai shi Ubaydullah bin Ziyad ya tambaye Muslim bin Aqil yanzu ya tambaye Hane ina Muslim bin Aqil yake to kun tuna mun tsaya kan gabar da yake cewa sai ya ce wallahi law kana ta ta kadami ma rafatuha yace wallahi inda muslim bin aqil a karkashin kafata yake ba ma magana in gaya ma yana guri kaza ba inda a karkashin kafata yake wallahi ba zan daga ta ba ballanta zaka ganshi da aka fadarabahu ubaidullahi bin ziyad thumma amara bi hafsi anan ubaidullahi bin ziyad yasa aka zane shi da bulala kuma aka daure shi mun ji wannan ko to lokacin da labari na dan koma baya ne dan mu dinka wato mu kulla alaka tsakanin darasin da ya wuce da wannan tunda suna da alaka to abin da ya faru ga hane mai masaukin muslim bin yazid muslim bin aqil kai yayin da abin da ya same shi labarin ya dawo kunnan muslim bin aqil shine walamma wa balagal khabaru muslima bin aqil wato labari ya zo wa muslim bin aqil cewa ga asiri ya tono abinda ake yi ga abinda ake ciki fa kharaja bi arba'ati alafin dan haka tunda yana da magoya baya akwai wadanda suka yi wa mubaya suka yi masa mubaya a wa sayyidina husain suna da yawa to sai shi muslim bin aqil ya fito da magoya bayansa kamar mutum 4000 wa hasara kasara ubaidillah yazo suka yi wa wato gidan gwamnati kawanya bana yazo suka kewaye wato gidan gwamnati da ubaidullahi bin ziyad yake ciki wa kharaja ahlul kufati ma'ahu mutanen kufa kuma suka fito suka marawa shi muslim bin aqil baya suka wato suka fito tare da shi wa kana inda ubaidillah fi zalika alwaqt ashrafun nas to a wannan lokacin kuma manyan mutanen gari suna tare da Ubaidullah ibn Ziyad ba sa tare da Muslim bin Aqil ma'ana su suna tare da gwamnatin Yazid fa qala lahum sai Ubaidullah ibn Ziyad sai ya ce wa waɗannan manyan mutane da manyan gari sai ya ce da su khazzilun nasa an Muslim bin Aqil lalle ku je ku zuga mutane su tabar da Muslim bin Aqil shine khazzilun nas ku sa mutane su watsar su yodari muslim bin aqil ku sa mutane su tabar da wannan ainihin wato aiki na muslim bin aqil wa wa'adahum bil ataya yay musu alƙawarin kyaututtuka da zai basu kudade madudai aikin da yake so su yi masa tunda su ne masu unguwanni su ne masu gari su ne masu kudi su ne manyan mutane na gari to su je su san duk yanda za a yi wancan aiki na muslim bin aqil ya zamto bai yi nasara ba a tabar da shi wa khawwafahum yace in kuma ba su yi masa haka ba to sai kuma ya tsoratar da su bijaishi sham da wata babbar runduna da za a turo masa daga kasar sham ta karkashin yazid bin muawiya kaga abu biyu yayi musu manyan garin sai ya ce to akwai kyauta da zai bayar mai tarin yawa ga duk waɗanda suka yi kokarin kaiwa da komowa wajen lalatar da wancan shiri na muslim bin aqil dan haka su sa mutane su watsi daga wajen muslim bin aqil idan kuma sun ki to ya tsoratar da su cewa akwai runduna daga za a turo masa daga kasar sham dan haka wannan ya sa fasaral umara jagorori na mutanen gari sai suka kasance yu khazziluna an-nasa an muslim bin aqil suna ta kokarin zuga mutane da su tabar da muslim bin aqil fa ma zalatil mar'atu ta'ti wa ta'khudhu walada wannan kuma yunkuri sai yayi nasara yunkurin a tabar da mutane masu goyen bayan muslim bin aqil ba a gushe ba sai ka ga mace ta zo ta kama hannun danta ba za ka ji shi ba sai ta kama hannun danta ta koma cikinta shine ma'ana fa ma zalatil mar'atu ta'ti sai ka ga mace ba a gushe ba ɗaya bayan ɗaya sai ka ga mace ta zo wa ta'khudhu waladaha sai ta kama danta wa ya'ti ar-rajul sai ka ga uba ya zo wa ya'khudhu akha ko kuma mutun ya zo wa ya'khudhu akahu ya kama hannun dan uwansa ya ce zo mu tafi gida wa ya'ti amirul qabila wato shugaban kabila shi ma sai ka ganshi ya zo fa yanha an-nasa sai ka ga ya hana mutane su bi muslim bin aqil hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan har aka ya zamto babu mutanen da suka yi saura tare da muslim bin aqil sai mutum 30 min 4000 daga cikin mutum 4000 cikin mutum 4000 aka zige duk kusan rundunar saura mutum 30 to su ma mutum 30 din baraka ji me ya faru wa ma gabatu shamsu ai in ga ma rana bata fadi ba illa wa muslim bin aqil wahdahu sai ga muslim bin aqil ya rage shi kadai zahaba kullun nasi'an mutane duk sun tsiyaye sun watse sun bar shi wa baqiya wahidan ya zama saura shi kadai bawan Allah yamshi fi durubil kufa ya zamto shi kadai yake tafiya cikin lungunan kufa ba kowa mai data janye danta mai dan uwa ya janye dan uwansa sauran mutane duk an zige su kowa ya watse sai zamto saura muslim bin aqil wakilin al-husayn bin ali la yadari aina yadhhab sai ya samu kansa cikin rudani ya rasa ina za shi mutumin da ka taho rundina aka rufo ma baya mutum 4000 kai kai tunanin ayo dare ka duk su gudu su baka kai kadai ya riga ya tunkaro kuma gashi a inda yake da aka duk suka watse ya rasa inda za shi fadarakal baba ala mar'atin min kinda kawai sai ya kwankwasa gidan wata mata yar kabilar kinda faƙala la sai ya ce da ita uridu ma'an ki taimaka min ina son ruwa ina so a bani ruwa insha fastagharabat minhu sai ta nuna ai bata san shi ba sai kai wane ne kai ban san ka ba thumma qalat lahu sai ta ce da shi man anta waye kai faƙala ana muslim bil aqil yace ai ni ne muslim dan aqil ibn abi talib wa akhbaraha al khabar ya kwashe labarin sa gaba daya ya gaya mata yace kinji ni ne wanda jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Husayn bin Ali ya turo ni garin Kufa sakamakon wasiqo da suka yi ta aika masa cewa suna gayyata sa yazo sun ajiye mubaya'a su shi zasu yi wa mubaya'a aka turo ni dan in zo in karbi mubaya'a mutane kan ya karaso to kuma kin ga abin da ya faru khazaluhu wa anna an-nasa khazaluhu ga mutane sun tabar da shi kansa al-Husayn dan ba ni suka tabar ba sun tabar da Husayn wa anna al-Husayn sayati kuma gashi Husayn yana nan zuwa ga sayyidina Husayn yana nan zuwa li'annahu arsala ilayhi an aqdim yace domin na riga na aika masa nace kawai taho an riga an share hanya ba matsala tunda mun samu adadin mutane muna da magoya baya nace masa ya taho fa adkhalathu indaha fi baitin mujawirin to sai ta shigo da shi cikin gidan tana da wani daki mai fadi mai yalwa shine mujawir sai ta shigar da shi cikin wannan dakin wa atadhu bil ma'i wa ta'am ta kawo masa abinci da ruwa walakinna waladaha qama sai dai ita kuma sai danta ya tashi ya sulane sai ya tafi bi ikhbari ubaydullah bin ziyad sai je ya bawo ubaydullah bin ziyad labari bi makani muslim bin aqil yace muslim bin aqil yana gidan mu shi yasa babban malamin mu professor muhammad mansur sakkwato hafizahullah yayi wani litafi in ka dauke shi ka karanta shi zaka ga duk wannan bayanin shi yasa sai yasa kashe sayyidina Husayn yasa wa littafin suna kaddara ta riga fata domin ka ji yanda abubuwan yanzu zaka ji yanda zamu karanta zaka san kaddara ce ta riga fata amma in ba dan haka ba abubuwa sun bayyana da ya kamata sayyidina Husayn ya ki zuwa Kufa ya koma amma tunda Allah ya kaddara faruwar haka babu abin da zai hana shi ya karaso domin hukuncin Allah da Allah ya kaddara masa ya zartu a kansa shi yasa duk inda aka abin nan sai ga ana ta samun matsala yanzu kaga nan shi Ubaydullah Muslim bin Aqil yana ganin ya samu mafaka wata mata za ta dan boye shi kafin yayi tunanin me yayi abin yi to ga kuma danta ya zahare jiki ya je ya bawa gwamna labari Ubaydullah bin Ziyad cewa fa Muslim bin Aqil da kuke nema yana gidanmu farsala ilayhi 70 rajulan nan take Ubaydullah bin Ziyad ya aika masa da mutum 70 fahasaruhu suka yi wa gidan kawanya shi ma suka cewaye shi faqatalahum ya yake su wa fin nihaya a karshe dai istaslama lahum sai musu saranda ya mika wuya indama ammanuhu lokacin da suka ce ba abinda za su yi masa suka bashi aminci lokacin da suka bashi aminci suka ce ba za su cutar da shi ba sai yi saranda ya mika wuya
fa ukhiza sai suka kamo shi ila qasr al-imara zuwa gidan gwamnati alladhi fihi ubaidullah ibn ziyad wanda wannan gidan gwamnatin ubaidullah ibn ziyad a matsayin sa na gwamna yana ciki falamma dakhala yayin da muslim bin aqil ya shiga sa'alahu ubaidullah sai ubaidullah ibn ziyad ya tambaye shi an sababi khuruji hadha yace menene dalilin wannan fitowar tasa menene sababin da yasa ya fito na fatan gane menene sababin da yasa ya baro madina ya taho kufa faqal sai ubaidullah bin muslim bin aqil yace bai'atun fi anakina yace mubaya'a ce ƙuri'unmu ne suna hannunmu mubaya'ar mu ce tana nan a rataye a wuyanmu lil husain bin ali mu mubaya'ar mu ba ta yazid bace bin muawiya mu wanda muka ce zamu yi wa mubaya'a shine husain bin ali dan haka mubaya'a sa tana nan a wuyanmu qala muslim ubaidullah bin ziyad sai ce awalaysat fi unukika bai'atul yazida to ba kuma akwai mubaya'ar yazid dan muawiya a wuyanka ba ba kai wa yazid mubaya'a ba faqala lahu sai ubaidullah ibn ziyad yace da shi kai ka ci amana kenan kai wa yazid bin muawiya mubaya'a kuma ka zo yanzu ka ce zaka sake wa al-husayn bin ali mubaya'a da aka danta ke sai muslim abunan ubaidullah sai yace da shi inni qatiluka da aka kashe ka zan yi qal muslim bin aqil yace da'ani usi yace to kafin ka kashe ni ina so ka bani dama ka kyale ni zan yi wasiya qal na'am usi ko ausi yace to ba komai kai wasiya falta fata sai muslim bin aqil ya waiwaya yana waiwayawa fa wajada umar bin sa'ad ibn abi waqas sai ya ga jikan sa'ad bin abi waqas mai suna umar umar bin sa'ad dan gidan sa'ad bin abi waqas kai ba jika ba dan gidan sa'ad bin abi waqas mai suna umar to da ya ganshi fa qala lahu sai ya ce da shi anta aqrabun nas minni rahiman kai ne mafi kusancin dangantaka da ni sama da duk mutanen da suke gurin nan kai ne mafi kusancin mutane wajen zumunci wajen yan uwantaka wato a gare ni ta'ala usika da aka zo da Allah zan baka wasiya fa akhadahu fi janibin min ad-dar sai ya ja shi zuwa wani bangare cikin gidan wa usahu ya bashi wasiya bi an yursila ila al-husayn yace ka samu dan aike ka aikawa husayn bi an yarji aka da yazo ya koma wannan ita ce wasiyar kawai ka rubuta takarda ko kuma ka samu dan aike ka aike shi ya koma ya je ya samu al-Husayn ya gaya masa ya dakata in kuma ya taho to ya gaya masa ya koma fa arsala Umar bin Sa'ad rajulan ila al-Husayn daka Umar bin Sa'ad bin Sa'ad ya karbi wannan wasiya ya kuma aika wani mutum zuwa ga al-Husayn li yukhbirahu dan ya ba wa sayyidina Husayn labari bi anna al-amra qadin qada ya gaya masa al'amari fa ya lalace shine qadin qada ai fasada ba'da ihkami al'amari bayan da yayi kyau ya daidaita an kulla al'amari yanzu al'amari ya lalace wa anna ahli al-kufati qad khada'uhu ya kuma gaya masa mutanen kufa fa sun yaudare shi wa qala muslim kalimatahu al-mashhura muslim cikin wasiyar da ya bayar ya faɗi wata kalma ta sa wanda ta shahara zuwa gare shi abinda yace a gaya wa sayyidina husain shine irji bi ahlik ka koma da kai da iyalanka wala ya gurrannaka ahlul kufati kada mutanen kufa su rude ka wannan wasiƙun duk da suka rubuto ma na ƙarya ne kada ka yadda ka zo ka koma da kai da iyalinka fa inna ahlul kufati domin mutanen kufa kada kazabuka sun yi maka ƙarya wa kazabu ni ma sun mun ƙarya gani ni kaina kafin ka karaso ni sun ce suna tare da ni amma gashi sun banni har nazo hannu za a kashe da haka yanda suka yi mun kar ka samu wani aminci game da su ka koma ƙarya suka yi maka kamar yanda ni ma yanzu sun mun ƙarya walaysa likadhibir ra'yun makaryaci ko ba shi da wani ra'ayi indai mutum makaryaci ne yanzu zai iya fada an anji mai canza kaji wannan kalma mashahuriya ita ce abinda Muslim bin Aqil kafin a kashe shi ya aika a matsayin wasiya zuwa ga Sayyidina Hussein ce karka kuskura ka zo ka koma da kai da iyalinka mutanen nan ba su da aminci mutanen nan mahaƙinta ne mayaudara ne sun yi maka ƙarya sun nuna cewa ka zo suna tare da kai kuma ba gaskiya bane ni ma sun mun ƙarya sun nuna suna tare da ni sun mara mun baya ashe ƙarshe ƙarya ne da aka makareci kuma ba shi da wani ra'ayi ko da yaushe zai iya canja ra'ayinsa dan haka koma qutila inda zalika Muslim bin Aqil bayan wannan wasiya ne aka kashe Muslim bin Aqil fi yawmi Arafa ranar Arafa ranar Arafa aka kashe Muslim bin Aqil wa kana al-Husayn to kuma sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala anhu kad kharaja min Makkah ya riga ya fito daga cikin garin Makkah fi yawmi Tarwiya ranar 8 ga wata shi Muslim bin Aqil an kashe shi 9 ga watan Zulhijja kaga ranar Arafa kenan shi kuma sayyidina Husayn tun ranar 8 ga wata kafin kashe Muslim din da kwana daya shi kuma ya riga ya fito daga garin Makkah qabala maqtali Muslim bin Aqil bi yawmin wahid kafin a kashe Muslim bin Aqil da kwana daya yawmu Tarwiya ya baro Makkah yawmu Tarwiya shine 8 ga wata shi kuma ranar 9 ga wata shine ranar Arafa aka kashe shi to kafin fitowarsa daga garin Makkah barkaji daga garin Madina barkaji yanda akai ta ainihin wato kokarin dakatar da shi kada ya taho shine malam sai ce mu'aradatu sahabati lil Husayn fi khurujihi kokarin hana wadda sahabbai suka yi wa sayyidina Husayn da wato fitowarsa kokarin hana fitowa da sahabbai suka yi wa al-Husayn bin Ali shine mu'arada ai mumana'a kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi iya bakin kokarin su wajen su hana sayyidina Husayn fitowa ya taho garin Kufa wa kana kathiru min as-sahabati kad hawalu man al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu sahabbai da dama sun yi kokarin hana sayyidina Husayn bin Ali min al-khuruji sun yi kokarin su hana shi fitowa ga wasu daga cikin waɗanda suka hana shi fitowar suka yi ta kokarin kada ya tafi kada ya fita wahum sunni Abdullah bin Umar akwai Abdullah dan Umar yana daga cikin wanda zamu ji maganar sa da yayi wa sayyidina Husayn wa Abdullah bin Abbas da kuma Abdullah dan Abbas وعبد الله بن عمرو بن العاص ده عبد الله بن عمرو بن العاص وابو سعيد الخدري ده ابو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير ده عبد الله بن الزبير واخوه حدد دان اوانسا لابي دان اوانسا لابي محمد بن الحنفيه محمد دان حنفيه محمد دان سيدنا علي شي ما ده suna cikin wayanda suka ce sayyidina Husayn kada ya fita kada ya je wajen mutanen فكل هؤلاء دو wadannan sahabban lamma alimu anna al-husayna yayin da suka samu labarin sayyidina Husayn yurido an ya kharuja ila al-kufati yana so ya fita zuwa garin Kufa na hau sun hana shi wa hadhihi aqwalu ba'dihim ga zan tittikan wasu daga cikin su irin yanda suka dinga yi masa magiya suka dinga kokarin hana shi fita zuwa Kufa na farko daga cikin su shine Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda qala lil Husayn Abdullahi dan Abbas ya gaya wa Sayyidina Husayn lamma arada al-khuruj lokacin da Sayyidina Husayn yake nufin fita yace laula an yuziri bi wa bikan nasu la shabbaftu yadi fi rasik falam atrukuka tadhhab yace ba dan kada mutane su aibata mu muna yan babban gida muna kaza su gan mu na rukume ka ba dan kada mutane shine laula an yuziri bi wa bikan nasu ba dan mutane kada su aibata ni su aibata ka ba ba dan kan mutane su ga mun zubar da mutuncin mu mun zubar da kiman mu ba la shabbaftu yadi to da na makalkale hannuna fira a suka akan ka da na hannuna zan sa in rike kanka falam atrukuka tadhhab ba zan baka ka tafi ba kaga kenan tunda ka ji wannan magana ai an yi magana da fatan baki kakkaje ya ce shi sai ya fita to tunda yace sai ya fita shi kuma sai Abdullahi dan Abbas yace ba dan kan mutane su ga kamar bai kamace mu ba a ce kamar muna kokawa ko na rike ka kana kokarin kwacewa yace da kaina hannun kaina zan wato kanka zan sa a cikin hannuna makalkale ka ba zan baka katau ba ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 7 na 8 shafi na 161 daga cikin wayanda suka yi kokarin hada sayyidina Hussein fita akwai ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال الشعبي امام الشعبي yace kana ibn Umar bi makkata Abdullah dan Umar ya kasance shi ma yana garin makka fa balagahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq sai ya samu labarin sayyidina Hussein fa ya fuskanci Iraki ma'ana sayyidina Hussein ya kama hanyar Iraki fa zai tafi Kufa falahiqahu ala masirihi thalath layalin yayi maza ya bishi ya riske shi wato har yayi tafiyar tazarar thalatha wato masirata thalathi layalin har yayi tafiya kwana uku ba darare uku yana tafiya amma sayyidina Abdullah ibn Umar ya bishi ya riske shi a hanya dan din yayi kokarin convincing din sayyidina Hussein kada ya je Kufa din nan ya dawo faqala aina turid Abdullahi dan Umar da ya riske sayyidina Hussein sai ya ce ina zaka ina kanu fa qala al-Iraq sayyidina Hussein ya ce Iraki zani wa akhraja lahu al-kutuba ya fito masa da wasiqu allati ursilat min al-Iraq wa inda aka aika masa daga Iraq ka taho muna tare da kai mu ba mu yaddada mu bai ay Yazid ba kai zamu yi wa mu bai'a kaza 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 wannan wasiqun da suka yo suka rubuta sai ya nuna wa Abdullahi dan Umar yace kaga duk waɗannan wasiqun yu'linuna suna bayyana cewa annahum ma'ahu suna tare da shi wa qala hadhihi kutubuhum yace waɗannan kaga duk wasiqun su ne wa bai'atuhum da kuma mubaya'a su kadigar ruhu sun rude shi sun yaudare shi radiyallahu an fa qala ibn Umar Abdullahi dan Umar yace la ta'atihim karkaje wajen mutanen nan la ta'atihim Abdullahi dan Umar yace sayyidina Hussein karkaje karkaje wajen mutanen nan fa abal Hussein illa an yadhhaba sayyidina Hussein ya kafe yace shi fa sai ya je fa qala ibn Umar Abdullahi dan Umar yace inni muhaddithuka hadithan ce ina so in zantar da kai wani hadisi inna jibrila ata annabiy sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu baina ad-dunya wal akhirah ya bawo manzon Allah zabi tsakanin duniyan nan da lahira fa ikhtara al akhirah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi lahira wa lam yurid ad-dunya bayna fi dunya ba wa innaka bad'atun min kai kuma na san tsatsantsa ne tsokace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yassa na na Fatima ita ta haife ka wallahi la yaliha ahadun minkum abada yace na rantsi da Allah na san ɗaya daga cikin ku babu wanda zai bu duniya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai nufi duniya ba to babu mai bin duniya a cikin ku babu wanda duniya ce manufarsa ita yake so ya samu a cikin ku wama sarafaha Allahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum kuma Allah madaukakin sarki bai karkatar da ku ga barin duniya ba sai ga abin da yake shine mafi alheri gare ku ma'ana kaman wayannan duk kalmomi ne yake ga Abdullahi dan Umar na lallami da rarrashi cewa sayyidina Hussein yayi hakuri ya dawo kada ya je Kufa fa aba an yarji'a sayyidina Hussein yaki koma yace shi sai ya je to anan ne fa'ata naqahu Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar ya rungume shi wa baka ya fashe da kuka wa qala astaudi'uka Allah min qatil yace ina ban kwana da wanda za a kashe ina ban kwana da wanda za a kashe astaudi'uka Allah min qatil yana kuka haka suka rabu da shi ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 162 ba waɗannan sahabban bane kadai suka yi kokarin hana sayyidina Hussein zuwa Kufa akwai Abdullah ibn Zubair shi ma yazo ya same shi qala lil Hussein yace wa sayyidina Hussein aina tadhhab ina zaka tadhhabu ila qaumin su kake ka tafi wajen mutanen da qatalu abaka su suka kashe mahaifinka wa ta'anu akaka su suka soke dan uwanka la tadhhab karka tafi karka je wajen su da haddin bakin su aka kashe mahaifinka kuma da haddin bakin su aka cutar da dan uwanka aka soki dan uwanka fa abul husayn illa an yakhruja sayyidina husayn fa yake yace shi fa sai ya fita me yake kiran sa kaddara shi yasa aka ce kaddara ta riga fata albidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 163 abu sa'id al-khudri ga sahabi abu sa'id al-khudri kala shi ma yace ya aba abdullah ya kai baban abdullah alkunya ce ta sayyidina husayn inni laka nasihun yace zan maka nasiha wa inni alaikum mushfiqun kuma wallahi ina ji muku tsoro kad balagani annahu kad katabakum qaumun min shi'atikum bil kufa labari ya same ni cewa wasu mutane da suke da'awar magoya bayan ku ne sun rubuto muku wasiku a garin kufa yad'unak suna gayyata ka tafi wajen su ilal khuruji ilaihim zuwa fita wajen su zuwa wato zuwa tafiya wajen su fala ta kharuji ilaihim sayyidina husayn shawara da nake ba karka je wajen mutanen nan fa inni sami'tu abaka yaqul dan naji mahaifinka sayyidina ali da kaina naji mahaifinka yana fadin magana game da mutanen nan fil kufati game da mutanen kufa yace wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni wama yakunu minhum wafa'un qat waman faza bihim faza bisahmil akhyab wallahi ma lahum niyyat wala azmun ala amrin wala sabrun ala sayf sayyidina ali ne da kansa yake fadin wannan yace wallahi mutane ne kad malaltuhum na sun gaji da ni wa abghadtuhum na ba su haushi wa malluni ni ma sun ishe ni na gaji da su ni ma wa abghaduni sun fusata ni wa ma yakunu minhum wafa'un qad ba su taba cika alkawari ba ko sau daya mutane ne da ba su da alkawari wa man faza bihim duk wanda ya rabauta da su sune magoya bayan sa to ya sani faza bisahmil akhyab ya rabauta da kibiya tababbiya wallahi na rantsa da Allah malahum niyya duk niyyar su ta kariya ce ba su da wata niyya wala azmun ba su da wata azama ala amrin akan wani al'amari guda daya wala sabrun ala sayf mutane ne da ba su san mutuwa ba su da hakuri akan takobi naji mahaifinka ya faɗa haka mutanen nan ka koma karka je wajen su injiwa Abu Sa'id al-Khudri ka koma cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 163 wa mimman ashara ala al-Husayn bi adam al-khuruj min ghairi as-sahaba daga cikin wayanda suka yi wa sayyidina Husayn shawarar kar ya fita zuwa kufan nan cikin wayanda ba ma sahabbai bane akwai al-Farazdak ash-sha'ir wani mawaki Farazdak mawaki ne ma amma shi ma ya ba wa sayyidina Husayn shawara kai ya je wa zalika ba'da khuruj al-Husayn bayan fitowar sayyidina Husayn laqi al-Farazdak ash-sha'ir sai ya hadu da wannan al-Farazdak mawaki din fa qala lahu sai Farazdak ya ce wa sayyidina Husayn min aina a sayyidina Husayn ya ce masa min aina Farazdak daga ina haka qala min al-Iraq Farazdak ya ce masa daga kasar Iraki nake. Qala kaifa halu ahlil Iraq? Yace ya halin mutanen Iraki kuwa? Qala qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayya. Suna nuna zuciyarsu tana tare da kai amma gudunmawar yaki suna tare da Banu Umayya, suna tare da Yazid. Mawaki ne fa wannan. Suka hadu da shi akan hanya. Daga ina yace daga Iraki ya halin mutanen Iraki yana so ya ji ya ce masa ai mutane ne suna nan suna jiran ka suna nan sun ki mu baya akai suke jira yace a mutane ne wayanda qulubuhum zuciyar su ma'aka sun ce tana tare da kai wasu yufuhum amma takubban su ma'a bani Umayya takubban su suna tare da Banu Umayya kaga wannan ma ai kaga wani bayani wata ƴan manuniya ce da take nuna cewa mutanen nan kai ya aminta da su ya koma amma fa aba illa an ya kharuja sayyidina husain yake yace shi fa sai ya fita wa qala sai yace allahul musta'an tunda ka ki dawowa allahul musta'an ina fata an gane eh wa qala yace wallahi allahul musta'an Allah ya kawo dauki Allah ya kawo taimakon sa Allah shine mai taimako ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 168 al-husayn yasilu ila al-qadisiyya sayyidina husayn dai yace no going back ya ci gaba da tafiyar sa yanzu gashi har ya zo qadisiyya wa balagal husayna khabaru muslim bin aqil an dariqin rasulil ladhi arsalahu umar bin sa'ad sai da yaje qadisiyya sannan saƙon Muslim bin Aqil da yayi wasiya ga Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yazo masa labarin Muslim bin Aqil ta hanyar dan aiken da Umar bin Sa'ad ya aiko to sai a wannan lokacin ya same shi fa habto anan ne fa sayyidina Husain ya sake tattaro wa'ancan rahotannin na baya da shawarwarin da ake ta bashi ya kuma ji abin da ya faru da Muslim bin Aqil to anan ne fa hammal Husainu an yarji'a to anan ne fa sayyidina Husain yayi niyyar ya koma amma fa kallama abuna a Muslim bin Aqil ya'yan Muslim bin Aqil su kuma suka ce fa qalu suka ce la wallahi la narji'u hatta na'khudha bi tha'ri abina suka ce mun rantse da Allah ba za mu koma ba sai mun je mun dauki fansar mahaifinmu kuna jin kissan nan yanda take ko fa nazala ala ra'ayhim sai ya hakure ya dawo kan ra'ayin su suna fadar haka suka ce wallahi su an kashe mahaifin su wallahi ba me za su koma gida su ai wallahi sai sun je sun daukar mahaifin su fansa da haka sayyidina Husain fa nazala ala ra'ayhim sai ya sauka akan ra'ayin su wa ba'da ana alima ubaidullah ibn ziyad bi khurujil husain to can kuma garin kufa lokacin da Ubaidullah ibn Ziyad ya samu labarin Sayyidina Husain ya fito shi kuma nan take Amara al-Hurr bin Yazid at-Tamimi sai ya umarci wani mutum da ake kiransa al-Hurr bin Yazid at-Tamimi an ya kharuja bi alf rajulin yace ya fita da mutum 1000 muqaddimatan su yi gaba liyalqa al-Husaina fi dariq idan su tare Sayyidina Husain a hanya su tare shi a hanya dan haka al-Hurr bin Yazid at-Tamimi ya ja tawagar mutun 1000 suka nufi inda Sayyidina Husain ake tunanin zai tawo falaqiyal Husain qariban min al-Qadisiyya al-Hurr bin Yazid at-Tamimi da shi da jama'arsa suka hadu da Sayyidina Husain kusa da Qadisiyya fa qala lahu al-Hurr sai Hurr bin Yazid at-Tamimi ya ce wa Sayyidina Husain ila aina yabna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ina kuma ya dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina aka nufa kuma qala ila al-iraq sayyidina husain yace iraki muka nufa qala hurr bin yazid sai yace fa inni amuruka an tarji'a ina baka umarni ka koma fa inni amuruka an tarji'a umarnin da nake baka ka koma wa Allah yabtaliyan lahu wa Allah yabtaliyani lahu bika bana so Allah ya jarabce ni da yakakka dan kada Allah ya jarabce ni dan jarabawa ce a ce zaka yaki jikan manzon Allah yace bana so Allah ya jarabce ni da yakakka irji min haythu ataita ka koma inda ka fito aw idhhab ila sham ko kuma daga nan wuce zuwa kasar sham ila haif yazid wajen yazid la taqaddam ila al-kufa karkace zaka shiga kufa anji wannan fa abul husayn zalik kaga tayi biyu hurr bin yazid at-tamimi yayi masa ko tayi na farko ya koma tayi na biyu kuma gara kawai kai tsaye ya wuce zuwa wajen yazid bin muawiya sayyidina husayn yake ثم جعل الحسين يسير جهة العراق سيدنا حسين يسا فسكسا عند العراق تجي كو يجي غبا تفيا وصار الحر بن يزيد يعاكسه شي كما wannan hur al hur bin yazid at tamimi shi kuma ya dinga kokarin juyar da shi sai ya tafi sai je shagaban sa yayin kokarin sai ya koma wayamna'uhu yana kokarin hana shi ya nufi ya ce sai ya je kufa faqala lahu al husayn anan ne sayyidina husayn yace ibta'id anni thakilatka ummuk ya fusata yace ka bani guri kauce daga waje na mahaifiyarka tayi wabinka فقال الحر بن يزيد انني الحر بن يزيد yake cewa wallahi na rantsa da Allah law qala ha gairuka min al-arab da wani ne ba kai ba cikin larabawa ya gaya mun wannan kalmar laqtasastu minhu wa min ummi da sai na dauki fansa akan sa ba shi ba hadda ba bas walakin ma za aqulu sai dai kash me zan ce maka wa ummuka sayyidatu nisa'il alamin bayan mahaifiyarka ita ce shugaban matan duniya idan ce maka an bayyana wannan matsalar al-mabhath ath-thani maqtalul husayn radiyallahu anhu mabhath nabiyyu kashe sayyidina husayn radiyallahu ta'ala an wusul al-husayn ila karbala sayyidina husayn yanzu ya iso zuwa wani guri da ake kiransa karbala wa qafal husayn fi makalin sayyidina husayn ya tsaya a daidai wani guri yuqalu lahu sunan gurin karbala fasala Sayyidina Husayn sai ya tambaya ma hadhihi yace nan kuma ina ne qalu sai suka ce da shi Karbala'u ai nan Karbala kenan fa qala sai ce karbun wa bala'un kenan takaici da kuma bala'i sunan gurin takaici da bala'i shine ma'ana suna ce mai Karbala sai ce to wannan guri sunansa kenan karbun wa bala walamma wasala jaysh Umar bin Sa'd yayin da rindinar Umar bin Sa'd ta iso wa adaduhu adadin rindinar Sa'd bin Umar bin Sa'd adadin rindinar sa 4000 mutum 4000 ne shi ma da yazo kallamal Husaina da ya karaso Karbala sai ya wa sayyidina Husain magana wa amarahu an yadhhab ma'ahu ila al-Iraq haythu Ubaydullah bin Ziyad fa'a وأمره عمر بن سعد يا عمر تش الحسين ان يذهب معه يجي يبيو شي يزو تفي تare da shi ila al-Iraq zuwa kasar Iraq haythu Ubaydullah bin Ziyad wajen Ubaydullah bin Ziyad fa aba sayyidina Husain yake walamma ra al-amra jiddun yayin da yaga al-amarin fa da gaske ne qala li Umar bin Sa'd sai sayyidina Husain ya gaya wa Umar bin Sa'd yace inni ukhayyiruka baina thalathati umur yace kai Umar bin Sa'd ina so in baka zabin dayan abubuwa guda uku fakhtar minha ma shi'ta ka zabi duk wanda kake so a ciki injuwa sayyidina Husain yake bawa Umar bin Sa'd da ya taho daga rindinarsa ta bangaren Ubaydullah ibn Ziyad rundunar mutum 4000 to sai sayyidina Husain ya ce ga zabi dayan ukun nan ka dauki daya duk wanda ya ma a ciki dauki qala wa ma hiya Umar bin Sa'd ya ce wadanne zabi ne guda uku qala sayyidina Husain ya ce anta da'ani arji'u zabi na farko ko dai ka banni in koma tunda sayyidina Husain yanzu ya tabbatar da abin gaske ne al'amarin duk da yake jinjita yake ganin kamar har yanzu mutanen Iraki nan suna da alƙawari sun aika masa wasiqo shine ma'ana yayin da yaga annal amru jiddun ashe al'amarin da ake gaya masa gaskiya ne to shine sai ya nemi shi wannan Umar bin Sa'ad ya bashi zabi uku yace ko dai ka banni in koma inda na fito aw azhabu ila thagarin min thuguril muslimina ko ka barni in tafi in yi zaman ribadi in tare wata kafa cikin kafofin da za a iya shigowa a cutar da musulmi na uku aw azhabu ila yazida ko kuma ka kyale ni in tafi wajen yazid a kasar sham kenan hatta adaa yadi fi yadihi bi sham har in je in dora hannuna akan hannunsa a kasar sham na fata an gane fa qala umar bin sa'ad yace na'am arsil anta ila yazid wa ursilu ana ila ubaydullah bin ziyad yace to babu matsala yanzu abinda nake so ka aika aje a gaya wa yazid cewa zaka zo wajen sa wa ursilu ana ila ubaydullah bin ziyad ni kuma zan aika da dan aike zuwa ga wanda ya aiko ni shine ubaydullah bin ziyad wa nanzuru ma za ya kunu fil amr sai mu ga yaya al'amarin zai kasance falam yursil al-husayn ila yazid to sai kuma sayyidina husayn din bai aika da sakon sa ba zuwa ga yazid wa arsala umar bin sa'ad shi kuma umar bin sa'ad ya riga ya aika da nasa sakon ila ubaydullah bin ziyad wajen ubaydullah bin ziyad sai mu tashi yayin da dan aike ya zo wajen Ubaydullah ibn Ziyad an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik